أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الفاتح الخاتم على آله حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله يومنا الجمعة 26 قوات الربيع الآخر هجرة 1442 وندي دي شادة قوات نشابي ميلادية 2020. A zamu ci gaba cikin karatun littafin Ashifa bi tarihi Kukul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, wanda muka saba gudanarwa a cikin wannan zawiya tamu ta Shehu Malam Marwan radiyallahu ta'ala anhu wa rahimahu rahmatan wasi'a. Zama wannan na 53 kenan, inda zamu tashi al-faslur rabi' ashar, fasali na 14 karkashin babi na uku. Fi tashrifillahi ta'ala lahu bima sammahu bihi min asma'ihi al-husna wa wasafahu bihi min sifatihi al-ula. Wannan fasali zai bayani cikin girmamawan Allah tabaraka wa ta'ala, madaukin sarki da ya a gare shi annabi sai ya da mutane Allah sabata a gare shi, da sanya mai suna da yi bima sammahu bihi min asma'ihi al-husna, da abinda ya kiranye shi da shi ne daga sunayen shi kyawawa, girmamawa, wanda Allah ya manabi sallallahu alaihi wasallam da kiran shi da yi da sunaye nashi shi Allah tabaraka wataala. Wa wasfahu kuma bihi min sifatihi al-ula, da kuma sifanta shi da yi daga cikin da sifofin shi wanda suke madaukaka. Daman su asma'ullahi al-husna ana cewa su asma'un ne wa sifatun, sun kunshi sifofi. Ka al-qadi Abu al-Fadl wafaqahu Allah ta'ala, al-qadi Abu al-Fadl wafaqahu Allah, Allah datar da shi madaukin sarki, yace ما أحرى هذا الفصل بفصول الباب الأول لانخراطه في سلك مضمونها. ميه ونن فصل سنتنتا دا كوس آواتكين دا واتو دا بابي نهوركو ما اجي سبو دا لانخراطه في سلك مضمونها. Saboda yanda ya kutsa a cikin tsari na abinda shi wannan babi na farko ya kumsa. Wamtizajihi bi azbi ma'iniha, da kuma yanda ya cudanya da ruwan shi masu dadi. Lakin sai dai lam yashrahillahu al-sadra lidayati ila istinbatihi, Allah bai bude kirji ba a lokacin zuwa shiriya zuwa a istinbadin shi a wancan wurin, wato a hiddo shi kenan a wancan wurin. Wala anara al-fikra li istikhraji jawharihi, kuma haka anna Allah bai haskaka fikira ba, tunani ba, game da hiddo shi koko hiddo jawharin shi. Waltiqatihi illa inda al-khawd fi al-fasl alladhi qablahu, haka nan Allah bai bada dama ta iltiqatihi a tsuntoshi ba a wurin, illa inda al-khawd, sai dai yayin kutsa fil fasl alladhi qablahu, a cikin fasali wanda yazo a qablahu gabanin sa. Fara'ina an nudifahu ilayhi, sai muka ga yayi dace mu raba shi zuwa gare shi. Wa najma'a bihi shamlahu, kuma mutara a watsuwar shi matattara ta bihi da shi wannan fasalin. Ba Allah mai ce kai sani anna Allah ta'ala, cewa Allah madaukakin sarki khasa kathira min al-anbiya bi karamatin, ya kebance diyawa daga cikin annabawa da wata irin karama. Khala'aha alaihim min asma'i, wanda ya tude wannan karaman ne domin su, min asma'i daga sunayen shi. Irin wannan tubewa ce ake cewa a tubewa ta girmamawa, wato kamar yanda ake yi a sarakin duniya, wani sarki ya hidda rigar shi ya ba wani, ba wai irin jace ne ba wani ko sai rigar ka ta sha wuya sannan ka hidda ka ba wani a shi sarki aka ce wannan rigar sarki ce shi ma wani wata darajar tawa ce aka ce wanda aka ba ita shi ma zai rika alfahari da wannan rigar ta wajen sarki ce to irin wannan darajojin shi irin yanda Allah ke baiwa annabawa daga cikin sunayen shi dan karamci kamar shigan haka ne wallahi almasul ala shine yake cewa addiyawa ma Allah yake mance annabawa da irin wannan karamcin ka tasmiyati ishaqa wa isma'ila bi alimin wa hadimin kamar da yake ambatan annabi ishaqa da annabi isma'ila wani wuri cikin alqur'ani da alimin wani wuri da halim Allah kuma shine al-alim shine al-halim oh wa basharna bi gulamin alim wani wuri bi gulamin halim wa ibrahima bi halim kuma akan shi kanshi annabi ibrahima sai kaji Allah na sifanta shi ma da halimin da halim mai zuriya mai juriya yana shi ko al-halim kinan shi ma sunan Allah ne wa nuhun kenan ko ka tasmiyati isaka kan ka tasmiyati nuhun kenan bi shakur da kuma inda ya ambace annabi nuhu da shi ma shakur ko inda kana abdan shakura to shi ma ash-shakuru sunan Allah ne wa isa wa yahya bi barrin haka ne ya ambace annabi isa da annabi yahya da bar wa barran bi walidayhi shi annabi yahya shi ko annabi sai yake cewa a cikin hake shi wa barran bi walidayhi ka gani duka ya ambace su da albarru shi ko albarru nan yana cikin sunan Allah mai girma da goya wa musa bi karimin wa qawiyin haka nan ya ambace annabi isa a wani wuri annabi musa a wani wuri da karim musamman cikin suratul dukhan kinnan wa qawiyin kuma ya ambace shi da qawiyin ko qawiyin amin a cikin suratul qasas wa yusufa bi hafizin alim haka ya ambace annabi yusufa da hafiz da alim duka wannan sunayen Allah da kaga al-hafizu da al-alimu ko wanda ke cewa waj'alni ala khazain al-ardi inni hafizun alim wa ayuba bi sabirin inna wajannahu sabira niman abd to shi ma haka as-sabur kuma kowa sai sunan Allah ne wa isma'ila bi sadiqil wa'd haka ya mutu annabi isma'ila da ne gazgata wa alƙawali shi ma sunan Allah ne da shi aka aramai dan karramawa kama na daga bi zalika alkitabul aziz fi mawadi'a ko fi mawadi zikrihi wannan mawadi in yazo mudaf ya halitta mai kasra ya zama mai zama musarrifi saboda an raba shi an baka ba awan nashi bai bari a mai wasa dika sai yace haka nan kama na daga bi zalikar kitabu kamar da littafi al-aziz mabwayi yayi firici da wannan cikin wuraren ambatan su wannan annabawa da su gabata kamar da su gabata na haka ko ne ne inda aka ambace shi zaka ji an ambata an hida mai daya daga cikin sunaye irin wannan kuma da sunayen Allah ne tabaraka taala sai ya ce wa faddala nabiyyana muhammadan sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya jita annabi musa ya damu ta Allah tabbata a gare shi bi ana hallahu min hashi kitabi al-aziz da cewa yayi mai kwalliya min ha daga ita wa'annan sura to daga wa'annan sunayen kenan fi kitabi al-aziz cikin littafin shi wanda ke mabawayi wa ala arsinati anbiya'i kuma ausa harshen annabawan sama bi iddatin kasiratin da kididdige mai yawa ma'ana dai so da dama istama lana min ha jumlatun ba'da imal fikrin wa ihdar zikri yace jumlatun wani tari ya taru gare mu inji alqadi yace bayan aiwatar da tunani da halarto da zikirin shi kanshi alqur'anin yayi bincike yayi tunani ya halarto alqur'anin sai ya ga wurare da dama Allah ya ambaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da irin wannan sunaye nashi tsarkaka islam najid man jama'a minha fawqa asmaini yace domin ba mu samu wanda ya tattara hiye da suna guda biyu ba yana hudi gabanin shi bai ga wani karatu da aka ce ne ga inda Allah ya arama annabi sallallahu alaihi wasallam sunan da suka wuce sunaye guda biyu ba wanda aka yi sani na cikin da karja a kubkin nan bilmu'minina raufur rahim to wannan raufur rahim shine kowa nan ittifaqin kowa ya san da wannan sunaye Allah ne kuma Allah ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan sunaye yace to amman yace gabanin shi bai san ba wanda ya tara fiye da guda biyu waman wala man tafarraga fiha litta'alifi fasdain kuma yace ba mu samu ba mu ga wanda ya samu ya sanya lokaci ba nan yayi ya wallafa fasali guda biyu a cikin wa'annan wato babin irin wanda yake magana bitukan sunan Allah wanda ya arama annabi sallallahu alaihi wasallam wa hararna minha fi hadha al-fasl annaha wa 30 asman yace mu ko mun harara mun rubuta a cikin wannan fasalin kwatan kwatin suna guda 30 wal Allah ta'ala yace ya kusanta koko tayu Allah madaukakin sarki kama alhama ila ma allama kamar yanda ya shiryar zuwa abin da ya sanar nan alhama arshadin kamar yanda ya shiryar zuwa abin da ya sanar min hada gagareta wa haqqaqahu kuma ya tabbatar da shi yutimmu ni'mata kenan ko nan kamar an yi wasu dikata yutimmu ni'mata bi ibanati ma lam yuzhirhu lana al'ana wa yaftahu ghalqahu yace tayu Allah madaukakin sarki mu dai gashi ana shi kokari yace mun ina hango har su suna guda 30 amma kuma mai yiwa Allah da girmansa da farallarsa da kyautarsa kamar yanda ya sanar ya ba mu ikon tabbatar da wa'annan ya cika ni'imarsa da bayyanawa abinda bai bayyana ba a gare mu a lokacin da yake cewa malam yuziru lana abinda bai bayyana shi gare mu ba al'ana yanzu wayaftahu ghalqahu kuma ya bude rihinsa to haka nan kuma Allah ya yi ma bayinsa baiwa sosai har kamar yadda nake wadi satin da ya gabata a cikin diwa da muke diwani cewa ya ce shi ya hango cewa wa ausafu ausafu ce dole farkin wada mai ya kai Allah ya baiwa annabi sallallahu alaihi wasallam dukan wasu sifofi ma nashi sifofin ya zama sun zama sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam duna farkin wala mai wannan daga baiwa ji ta ubangiji kuma daman kamar da hudi mai Allah ya bude ma wa'ansu bayan shi shi da a lokacin da Allah ya haska mai ya garo haƙuri suna guda tare kamar zai bayyana sa gaba to min asma'ihi ta'ala yana da cikin sunayensa Allah madaukakin sarki alhamidu wa ma'anahu almahmudu yana cikin sunan shi alhamidu wa ma'anahu shi kuma ana alhamidu almahmudu shine abin yi wa godiya da annahu hamida nafsahu wa hamidahu ibadahu domin shi Allah shine wanda ya yabi kansa wa hamidahu ibadahu kun bayinsa suka yabe shi suka yi mai godiya wa yakuna aidan bi ma'anal hamid li nafsihi kuma yana iya daukan ma'anan mai godiya ko mai yabo ga kansa wa li a'mali ta'ati li nafsihi wa li a'mali ta'ati ko shi mai godiya ne mai yabo ne game da ayyuka na da'a in aka yi su Allah yana yabo akai wa samman nabiyya sallallahu alaihi wasallam muhammadan sai Allah madu sarki sai ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam yama annabi sallallahu alaihi wasallam suna da muhammadu wa ahmada da ahmada kuma fa muhammadun kage shi muhammadu bi ma'ana mahmudin yana nihi ma'anar shi shine abin yabo wa kaza wa qasimuhu fi zuburi daud haka sunan shi ya abku a cikin littattafan annabi daud wa ahmada haka yazo ahmad bi ma'ana akbaru man hamida da ma'anar shi shine mafi girman wanda yayi godiya wa ajallu man humida kuma shine mafi girman wanda aka godewa wa qad ashara ila nahwi hadha hasanu ji kauli hasan bin sabitin radiyallahu anhu mawakin nan annabi sallallahu alaihi wasallam muhadram wanda yayi shekara 60 kamun zo musulunci bayan musulunci shekara 60 shekara 120 shine yake aka ce yana fadi ai a cikin bi kauli da fadarsa suke yaban da kima annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa shaqala hu min ismihi li yujillahu fa zul arshi mahmudun wa hadha muhammadu Allah sai tsaga mai daga cikin sunan shi li yujillahu domin ya girmama shi fa zul arshi kaga shi ma abucin al arshi mahmudun abun yabo yake wa hadha muhammadu wannan shi ko muhammadu wato shi ma abun yabo wa min asma'ihi ta'ala yana da cikin Allah sunan Allah madaukakin sarki ar-ra'ufur rahim wato ar-ra'ufu ar-rahim dukan su wannan guda biyu wa huma bima'ana mutaqarib su duka wannan suna dauke da ma'ana wanda yake kusa da juna mai yawan tausayi mai yawan jin kai wa sammahu fi kitabihi bizalika haka Allah ya ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan a cikin littafinsa fa kala zai ce bil mu'minina raufur rahim shi annabi sallallahu alaihi wasallam game da mu'minai mai yawan tausayi ne mai yawan jin kai wa min asma'ihi ta'ala yana daga cikin sunayen Allah madaukakin sarki al-haqqul mubinu wato wanda yake shi shine gaskiya shine kuma al-mubinu mai bayyana wa ma'ana al-haqqu ma'ana abin da ake yi da haqqu shine al-mawjudu wanda yake saman ne wal mutahaqqiqu amruhu wanda ke tabbatar da lamarin sa wanda lamarin sa tantattacce ne wa kazalika al-mubinu haka nan kuma al-mubinu ai ana nihin da al-mubinu al-bayyin wanda yake mabayyani al-bayyin amru wanda lamarin sa yake bayyane wa ilahiyatu kuma haka ubangijin take shi a bayyane take wa abana bi ma'ana wahid wato da bana da abana suna dauke da ma'ana guda duk cewa akwai dan bambanci da mun yanda kullama ne malan sun suke cewa kullama zada fil mabana zada fil ma'ana ko shi suna koko kalma ko lokaci ta ƙara wani abu a cikin ginin ta to akwai magana take karuwa ma'ana bana shi ya bayyana wa abana shi ko kamar ya bayyana ne eh bana yabinu bayanan shi ko abana yabinu ibanatan kenan ko wai kunu bi ma'anan mubin yana zuwa kuma da ma'anar mai bayyanawa li ibadihi amra dinihim wato mai bayyanawa ga bayi lamarin addinin su wa ma'adihim da kuma lahirar su wa samman nabi sallallahu alaihi wasallam bizalika sai ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan fi kitabihi a cikin littafin sa fa kala sai ce hatta ja'ahum alhaqu wa rasulun mubin sai da gaskiya ta zo musu wa rasulun da manzon da yake mai bayyanawa wa kala kuma yace wa qul inni ana an-nadhirul mubin ka fada musu cewa ni mai gargadi ne wanda yake mai bayyanawa koko mabayyani wa kala kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya nuri ja'akum alhaqu a cikin suratul yunus ko wa kala wato gaskiya ta zo muku kuma yace an wuri faqadka zabu bil haqi lamma ja'a ma jika sun qaryatar da gaskiya yayin da ta zo musu gaskiyan nan wakila wani kawali muhammadun aka ce annabi muhammadu ake ni sallallahu alaihi wasallam wakila wani kawali kuma aka ce alquran yake ni wa ma'anahu huna diddul batil abin da ake ni da shi a nan wurin shine yanda yake sun kuyan abin da yake ba gaskiya ba sun kuyan abin da yake batil batanci ko abin da yake ba na gaskiya ba wal mutahaqqiqu shirquhu wa amruhu kuma shine wanda aka tabbatar da gaskiyarsa da lamarinsa wato shi gaskiyarsa da lamarinsa abin tabbatarwa ne wa huwa bi ma'ana al-awwal wannan kuma yana nan a ma'ana ta farko kenan ta wada ka ware hadin kenan wal mubinu al-bayyinu amruhu wa risalatu shi ko mubin wato wannan ma'ana ta farko ta al-haqqu da ake fi dauka kenan tunda yace inda yace wa min asma'ihi ta'ala al-haqqu al-mubinu ma'ana al-haqqu yace al-mawjudu al-mutahaqqiqu amruhu shi ne ke cewa wannan ma'ana kamar ta koma kenan ma'ana ta farko wal mubinu al-bayyinu amruhu wa risalatu shi ko mubin kinnan ana nihin wanda lamarin sa yake bayyane haka nan wa risalatu haka nan manzancin shi aiken shi bayyane yake au al-mubayyinu anillahi ta'ala koko ana nihin mai bayyanawa daga Allah ta'ala madaukakin sarki ma ba sahu bi abinda Allah ya aiko shi ya aike shi da shi kama kala ta'ala kama yanda Allah madaukakin sarki ya ce litubayyana linnasi ma nuzila ilayhim dan ka yi wa mutane bayanin abinda aka sabkar zuwa gare su wa min asma ka ganan kenan yana nihin mai bayyanawa wa min asma'ihi ta'ala yana da cikin kuma sunan Allah madaukakin sarki an-nuru wa ma'anahu shi ko ma'anar an-nuru kinnan zun-nuri ma'abucin haske ai khaliquhu ana ne malicin sa malicin hasken au munawwiru samawati wal ardi bil anwari koko mai haskaka sammai da kasai da hasassakai wa munawwiru qulubil mu'minina bil hidayati kuma mai haska zukatan mu'minai da shari'a wa sammahu nuran kuma haka Allah ya ambace shi da nuran ya ambace shi da haske fa kala sai ce ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin hakika haske ya zo muku ga Allah da kuma littafi wanda ke ma bayyana kila wani kauli aka ce abinda ke ni da nurun in abinda ke ni da nurun kina shine muhammadun annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa kila alquran wani kauli kuma aka ce alqurani yake ni wa kala fi haka nan yace kuma game da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace shi da sirajan muniran hadi shi tana ce mai haskakawa sunniya bizalika an ambace shi da wannan liwduhi amri saboda bayyanan warawaran lamarin sa warawaran abin da ke ba duhu a cikin lamarin sa wa bayana nubuwatihi da kuma bayan da bayyana annabcin shi wa tanwiru qulubil mu'minina wal arifina bima jaa bi da kuma haskaka zukatan mu'minai da arifai masana Allah da abin da yazo da shi wa min asma'ihi ta'ala ash-shahidu yana cikin sunayen Allah madaukakin sarki ash-shahidu wa ma'anahu ma'anasa al-alimu shine masani wa qila ash-shahidu wani kauli aka ce ash-shahidu ake ni ala ibadihi yawmal qiyamah shine mai shaidawa asabayinsa a ranar tashin kiyama wa sammahu shahidan Allah ya ambace shi shahidan kuma wa shahidan da shahidan faqala sai ce inna arsalnaka shahidan mu ne muka aiko ka kana mai shaida wa qala kuma yace wa yakuna rasulu alaikum shahida manzo ya kasance shahidan mai shaida ne a gare ku huwa al-ma'al al-awwal wannan yana dauke da kinan ma'ana ta farko ta shahidan kin kenan ko wa min asma'ihi ta'ala yana da cikin sunayen Allah madaukakin sarki al-karimu mai karamci ma'anahu al-kasirul khairi ma'anar al-karimu shine mai yawan alheri wa qila al-mufdilu wani kauli aka ce ana nihin mai farala mai bada farala wa qila wani kauli aka ce al-afu mai rangwame wa qila wani kauli aka ce al-aliyu ake ni da shi madaukaki shi al-karimu ne duka wannan sharin na ma'ana al-karimu ne sunan sa Allah wa fil hadisi al-marwi fi asma'ihi ta'ala a cikin hadisi wanda aka rawaito sunan Allah a cikin shi madaukakin sarki akwai al-akramu musammahu ta'ala kariman bi qawlihi innahu laqawlu rasulin karim Allah ya kirayi manzon Allah da karimi da yadda ya faɗi innahu laqawlu rasulin karim lalle wannan fada ce ta manzon da shi mai girma kila wani kauli aka ce muhammadu ana ne annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam wa kila wani kauli kuma aka ce jibrilu ana ne da malaika jibrilu ne wa qala sallallahu alaihi wasallam annabi ya da manzon Allah tabbata a gare shi ya ce ana akramu waladi adam tunda yanda baya aka ce yana cikin sunayen Allah al-akramu cikin wannan hadisin da aka rawaito to haka gahi inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana akramu waladi adam ni ne mafi karamcin ƴaƴan annabi adam wa ma'anil ismi sayyatun yace ma'anonin sunan sayyatun ingantacciya ce shi haƙi sallallahu alaihi wasallam cikin haƙin annabi da mutunci Allah ya tabbata gare shi mana shi ma wannan ma'anar ta akram inin ta tabbata ta inganta game da maki sallallahu alaihi wasallam wa min asma'ihi ta'ala yana da cikin sunayen Allah madaukakin sarki al-azimu wa ma'anahu ma'anar al-azimu al-jalilu shan mai girman lamari allazi kullu shay'in dunahu wanda dukan komi ma koma bayan shi yake wa qala fil nabi haka annabi Allah tabaraka wa ta'ala yace game da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah tabbata gare shi wa innaka la ala khuluqin azim lalle kai kana akan dabi'o'i wanda suke masu girma wa waqafi awwali sifrin min at-taurati haka yazo a harkon littahi min at-taurati na at-taura an isma'il daga annabi isma'il wa sayalidu aziman awato an isma'il yana zancan annabi isma'il ne sai aka ce wa sayalidu aziman asannu zai aihi wani mai girma li ummatin azimatin ga wata al'umma wadda take mai girma huwa azimun shi annabi sallallahu alaihi wasallam mai girma ne wa ala khuluqin azimin kuma yana akan dabi'oyi wanda suke ko addini wanda yake mai girma wa min asma'i ta'ala yana daga cikin sunan Allah madaukakin sarki al-jabbaru wa ma'anahu ma'ana al-jabbaru al-muslihu shine mai gyarawa wa kila wani kauli aka ce ma'ana al-jabbaru al-qahiru marijayi wa kila wani kauli aka ce al-aliyu al-azim shine al-aliyu al-azimu sha'ani madaukaki mai girman lamari wakila wani kauli aka ce kuma al-mutakaddiru mai girmama kansa wasummiyan nabi sallallahu alaihi wasallam an ambaci annabi ya da mutu Allah su tabbata a gare shi fi kitabi dauda a cikin al-tahin annabi dauda bi jabbar da irin wannan suna na Allah mai suna wato al-jabbar fa kala sai aka ce a cikin littafin annabi dauda taqallad ayyuhal jabbar sayfaka ya kai al-jabbar ka karate takobinka fa inna namusaka wa shara'i'aka maqrunatun bi haibati yaminika domin wahayinka da shari'arka maqrunatun abin gwamayawa ne da haibati yaminika da kwarjini na damaka wa ma'anahu ma'anasa shi haƙƙin nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam shi wannan sunan na al-jabbar game da annabi abin da ke yi da shi imma li islahil ummati ko dai domin daidaita jar al-umma bil hidayati wa ta'limi da shiryar suwa da kuma karantaswa awli qarihi a ada'ahu koko domin rinjayar shi akan makiyansa awli ului manzilati koko domin dokakan matsayinsa alal bashari afsa dukkan mutane ma wa azimi khatarihi da girman dai darajar nasa ونفع عنه تعالى في القرآن جبرية التكبر الله يا كوري مع النبي صلى الله عليه وسلم جبرية جرما إن التكبر أنت نجر من كي يا كوري مع النبي صلى الله عليه وسلم الله تلا تليك به ودا فتلاتي دع النبي صلى الله عليه وسلم فقال سيدي وما أنت عليهم بجبر كي بامي تيل استوى وني جريسو كي بامي إيرن جرما وني نجر من كي ومن أسمائه تعالى ينا هل أنا أتذكر سنة الله مرو كن سركي على خبيره ومعناه معنى الخبير المطلع بكنه الشيء شيني ميس انكاي زوا حقيق انن ابو معنى ينا غنن يا سن ابو حقيق انن سني با سني نا باكي باكي با مسنن ابو ني سني هر زوا حقرش ابو العالم بحقيقته شيني مسني ده حقيق انن ابو وكيلا وان قولي اكتي معناه المخبر شيني مي بار لاباري شيني الخبير كني ko zama al-khabir la ma'ana ana dukan duka wannan ma'anan guda biyu ko dai al-khabir ko a cikin lugatul asr luga wanda ake wanda ita yawanci a zamani in ka yance al-khabir kwararre yake ne wani mai ma'abucin cikin komai ma aka ce wannan khabiri ne suka wannan abu wato kwararre ne me yake ta mai expert ake tada da wurin shi wanda ke mutu expert suka abu ba kwararre suka shine khabir to wannan ma'ana ta farko kenan kuma sannan khabir mai baka labari shi ma daga khabar ne allazi yukhbiru fa huwa khabir wa mukhbir wa qala Allah ta'ala anna malaka sarki ya ce ar-rahmanu fas'al bihi khabira ar-rahman kake Allah mai yawan rahama kake son ka sani fas'al bihi khabira to ka tambayi wanda yake da labari akan shi ka tambayi wanda ya san shi sani na dika wannan ɗaya ma'ana ɗaya kenan koko wani tafsiri na wannan aya ake cewa ar-rahman fas'al bihi khabira lalle ka tambayi masani na wanda yake sanin haƙiƙanin abubuwa akan dukan komai ma ka tambayi Allah shi ar-rahman din in kana son ka san komai shine yi komai to ka tambaye shi ya baka labarin abubuwan da suke al-qadi bakr ibn ala yace al-ma'mur bi su'ali ghayru an-nabi sallallahu alaihi wasallam wanda ake hora a cikin wannan ayat da aka ce fas'al bihi khabira ba annabi ake ni ba sallallahu alaihi wasallam wal mas'ulu wanda yake abin tambayan al-khabiru wanda yake da labari wanda yake da sani na hakika huwa annabi sallallahu alaihi wasallam shine annabi sallallahu alaihi wasallam kenan a wannan ma'anan aka ce fas'al bi khabira ana nin ka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam wa qala ghayruhu wani sai yace bal sa'ilu barde mai tambayan shine annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yake ce mai ar-rahman fas'al bihi khabira da annan yake ake ka tambayi al-khabir wanda yake Allah shine wal mas'ul huwa Allah kuma shi abin tambaye shine Allah ta'ala mulkin sarki wan nabiyu annabi sai da mutu Allah tambata da mutu gari shikenan khabirun bil wajhaini a cikin huskokin duk guda biyu shi khabir ne al-mazkurain wanda ka ambata kila wani kauli aka ce li annahu alimun ala ghayatin min al-ilm saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam masani ne zuwa wanda ya kai gaya ƙarshen sani bima alamahu Allah da abinda Allah ya sanar da shi min maknuni ilmi da abinda yake boye na daga ilmin sa wa azimi ma'rifati da abinda yake da girma na daga cikin ma'rifansa mukhbirun li ummatihi me ba da labari ne ga al'ummar sa bima uzina lahu ga abinda aka mai izini shi ilahin bihi da ya sanar da su da shi wa min asma'ihi ta'ala yana da cikin suna Allah madaukin sarki al-fattahu wa ma'anahu shi ma'ana al-fattahu al-hakimu baina ibadihi wanda yake hukunci tsakanin bayansa kamar yanda can annabi Shu'aib nake cewa ko rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khayrul fatihin aw fatihu abwabir rizqi koko abin da ke yi da al-fattah shine mai bude kohohi na arziki war rahmati da rahma wal munghaliqi min umurihim alaihim da abin da yake mai rihewa ne na daga cikin lamurran bayi a kansu to Allah shine ke budewa a wannan tsarin ne yawancin mutanen kai suna cewa suna son fatahi na arziki kenan na wannan ma'anar kenan aw yaftahu qulubahum wa basairam bi ma'rifati al-haqi koko al-fattahu shine wanda ke bude zukatan bayi wa basairum da basira su bi ma'rifatul haqi da kuma sanin Allah ya musu bude da sanin Allah wannan shine kuma ƴan masana Allah in bayin Allah su ko nagari suka je suna neman fatahi irin fatahin da suke ni kenan wa yakuna aidan kuma yana iya kasancewa dai har yau bi ma'anan nasir shi dai al-fatahin nan ma'anar shi an-nasir mai taimako ka kauli ta'ala kamar da Allah madaukakin sarki yake cewa in tastaftu fa qarja'akum al-fatu in kuka nemi taimako to ai taimakon ya zo muku ai in tastansiru in kuka nemi nasara taimako fa qarja'akum an-nasru hakika ai taimakon ya riga ya zo muku wakila ma'anahu wakila wani kauli aka ce ma'anahu ma'anarsa mubtadi'ul fatihi wan nasri shine mai farar da budi da taimako musammallahu ta'ala nabiyahu muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil fatihi haka Allah ya ambaci annabinsa ya da mutu Allah tabbata a gare shi da al-fatihi mai budewa fi hadisi al-isra'i at-tawil a cikin hadisi na isra'i mai tsawon nan min riwayatir rabi' ibn anas ko daga riwayatir rabi' da anas ana abi al-aliya daga wanda ya rawaito daga abi al-aliya wa gairi da wani sa ana abi hurayra kuma daga abi hurayra wa fi a cikin shi ne yazo min qaulillahi ta'ala daga fadar Allah madaukakin sarki waj'altuka fatihan wa khatiman kuma na sanya ka kai ne mai budewa wa khatiman kai ne mai cikawa wa fi yazo a cikin shi ne min qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam daga fadar annabi tsaya da amince Allah tabbata gare shi fi sana'i ala rabbi a cikin yaban da yake jerawa ubangiji inda ke wanda yake afsa ubangijinsa wa ta'didi maratibihi da kuma kirga jerantowa shi ma dai na martabobinsa inda yake cewa warafa ali zikiri wato inda anas yake yabo ga ubangiji yana jeranto irin martabobin da Allah ubangiji ya mai kamar wa ma bi ni matalbika fa hadith in kana hadin ni'imomin da Allah ya ma ya kasance wannan kana faɗi ne da niyya ta godiya kamar irin wannan tsarin da nasu yana yaban Allah yana godiya afsa irin abin da ya mai sai yake cewa wa rafa'a li zikri Allah shine ya ɗaukaka ambatona waje alani fatihan ya sanya ni kuma mai budiya wa khatiman kuma mai cikawa nan kaga fatihan ya zo wa khatiman fa yakulul fatihu li basairin mala yace fa yakulul fatihu sai wannan suna na al-fatihu sai kasance mai budewa ne li basairihim da basirorinsu bi ma'rifatil haqi da sanin Allah shine al-haqu wal iman billahi da kuma imani da Allah aw in-nasir koko mai taimako ne al-haqi ga gaskiya aw koko al-mubtadi bi hidayatil ummati mai warawa da shiryar da al-umma aw al-mubadda al-muqaddamu fil anbiya koko ana nin da shi al-mubadda al-mubadda nan ana al-mubadda ne ake nufi wanda aka farar wanda aka fara al-muqaddam wanda yake aka wanda aka gabatar a cikin annabawa shine aka fara shi aka fara yi annabi shi aka fara halitta ma sannan kuma shi aka gabatar shi dan bi a cikin annabawa war khatimi lahum kuma shine cikamaci gare su kamar qala sallallahu alaihi wasallam kamar yanda annabi ya da mutu Allah tabbata a garshe yake cewa kuntu awwalal anbiya'i fil khalqi na kasance farkon annabawa a halitta wa akhiruhum fil basi a karshen ni kuma na kasance karshen su a aika wa min asma'ihi ta'ala yana da cikin sunayen Allah madu misarki fil hadisi a cikin hadisi wanda suka zo a cikin hadisi ash-shakuru wa sunana ash-shakuru wa ma'nahu ma'na ash-shakuru al-musibu 'ala al-'amal al-qalil shine mai bada lada absa aiki dan kankani wakila wani kauli aka ce al-musni 'ala al-muti'ina ma'na ash-shakuru shine mai yabo absa masu biyan Allah wa wasafa bidhalika nabiyahu nuhan haka Allah ya wasafa ya kamanta annabin shi nuhu da shi da ash-shakuru kinnan Nuhu alayhi salam fa kada sai ce innahu kana abdan shakuran ai shi annabi Nuhu ya kasance bawa ne mai yawan godiya waqad wasafa annabi sallallahu alaihi wasallam nafsuhu bidhalika haka annabi ya da mun ta Allah tabbata a gare shi ya sifanta kanshi da wannan fa kada sai ce afala akunu abdan shakuran to bazan kasance bawa mai godiya ba wannan nuni ne ga wancan hadisin wanda ake wadi wanda wurin ne Aisha ta ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama ya mulaili har sai kawun shi sun kai suna kumbura tace dan me kake ba kanka wahala alhali ko Allah ya yahi ma da ma za ka yi Allah ya ce inna fatanaka fatah mubina ne ya fina laka Allah ma ta kaddami zambika ma ta akhara sai an ko da ma kai an riga an yahi ma da ma za ka yi an riga Allah ya ce ya yahi ma abinda za ka yi da abinda kai baki daya kuma kana ba kanka wala haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yace to bazan kasance bawa ba abadan shakuran me kuma yawan godiya ga Ubangiji ai mu'tarifan bi ni'amihi ana ne shakuran shakuran kinnan wanda yake mu'tarifan bi ni'amihi bi ni'ami rabbihi ko bi ni'ami rabbi bazan kasancewa ba me gani ni'imomin Ubangiji na shine itiraf shine suke cewa reconnaissance malan da Hausa ne za a ce irin mutum amma abu wanda aka kyautata mai ya nuna ya san an kyautata mai yau shine itirafi mutum ya nuna ya sani kaje to ai shine kenan ashi shakurkin nan mu'tarifan bi ni'amir rabbi bazan kasance ba wanda zai nuna ya san abin da kyautata da Ubangiji ya mai na daga neman wannan arifan bi kadri zalika masa wato shakurkin ne da ake ni shine wanda yake sane da ni'imar da aka mai masani bi kadari zalika da girman darajar wannan musniyan alaihi yana mai yabo akan wannan kin mujtahidan nafsi bima annal shakurin ne abadan shakurin ne ina in watar da kaina shi ziyadati min zalika a cikin ƙari a cikin wannan da kaulihi ta'ala don faɗa Allah madaukakin sarki da yake cewa la in shakartum la ajinannakum Allah yake cewa la in shakartum in lalle wallahi in za ku yi godiya to la ajinannakum niko lalle zan ƙara muku wa min asma'i ta'ala yana daga cikin sunayen Allah madaukakin sarki al-alim a lokacin yana ta yi a lokacin muke sallah a lokacin ya zo sai dai na ga mutanen na yin shakartu mu lazidan na ku a cikin tafsirin walam shari'a islamu da ta'ala ya kawo kisan wanda annabi Musa alaihi salam zai ta yi a munajati miƙati sai wani ya gamu da shi cikin mutanen lokacin shi wanda shi Allah ya mai wadata kici abin nan kici ka annabi Musa ce ka ce ka roƙan maka yada ma Ubangiji ina da sako kin kaje ka yada ma Ubangiji wannan wadata ni abin ya mun yawa a rage sai to shikenan shi kuma ya gaba kuma sai ya gama da wani shi ko shi ma yace yana sako kaje wajen ubangiji ina kuka da talauci rishin nan ya ishe ni talauci ya ishe ni shikenan ya je wajen munajati hirar da yake da ubangiji Allah ya tuna mai yace ina sakon da ka baka yace eh halle wannan harko ga abin da yace wadatan nan a rage shi ko wannan talaucin ya mai yawa sai yace to shi wannan na harko ta ce mai ya rage godiya in ya rage godiya to shikenan sai a rage bashi abin da yake bashi in ya bar in baka godiya to ba samun kare shi ko wannan mai fama da talauci kace mai ya rika godiya yana godiya shi ma sai Allah karan an ce da yazo wajen shi wajen mai godiya kai da mai ce haba ya za ai kuma Allah ya muni abu kuma in sa in kasa godiya a gaskiya ni ba zan iya godiya to shikenan sai da ka shirya karin samun kari na baiwa ta arzikin ubangiji kenan shi ko wannan mai fama da talauci aka ce mai to kai abin aka ce gare godiya yace mi zan godiya ji ba gani dan abun nake gare ni wannan dan walikin wannan shi kadai ke gare ni yana hiddo shi ga wani shawo wabi ya wuce shi ma walikin raba shi da shi to in ba in kullun ba godiyan to ba samun tsari kuma ana godiya kullun mutun kana godiya Allah Allah yana kara ma malama suka ce ashkuru qaidun ni'am shi ita godiya ita ce da baibayi ta ni'ima in kana so niman kai ka ce ni'ima ko wani dabba ce kora kun yunus in ka baka mai da yobe zai tsere to in kana so niman nan ta zauna in ka samu ka gode ma Allah kuma godiya Allah hanyoyi da dama ne lalle ka tsaya ka yi ibada godiya ga Allah godiya ce ga Allah an baka wani abu kai ma ka bada ka gode ma Allah kenan haka nan kuma akwai abin da ake ana so in an baka shi kuma a ganka da shi ita ma ni'ima kana da arziki kuma kana hitawa kai kamar miskini kamar mabarati kai shi ma duka ma baka gode ba to duka dai ne no'i dai na godiyan suna dama duk wanda Allah ya bashi yana da kyau ya gode Allah sa mu dace Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatihi lima ulil kawn khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila sawadika mustaqim wa la ilaha illa anta subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alayka wa rahmatullahi wa barakatuh.